Yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in yan sanda wato DPO tare da wasu jami'an tsaron kimanin 8 a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa maharan dauke da manyan bindigogi akan babura sun auka ofishin yan sanda ne na garin Nasko, hedikwatar karamar hukumar ta Nasko a jihar Niger. Inda suka buɗe wuta da yayin sanadiyar mutuwar wannan DPO da sauran yan sandan. Wani shaidun gani da ido daga garin na Nasko da ya tsallaka rijiya da baya ya kuma nemi a saka sunansa ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Suka zagaye station ɗin suna ta halba halbe da yan sanda da yan banga su halba su halbe su. Ana nan sai suka halbi DPO, don gaskiya sun kashe DPO. Sun kashe shi, bansan sun kashe shi kuma sai suka kone shi ta hannu. Sun kone shi kuma suka kone mota da mashin guda.
To rundunar yan sanda ta jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan mummunan hari. Kwamishinan yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya ce mutane 8 ne aka kashe a ciki har da yan sanda guda 3 tare da wannan DPO mai suna Umar Muhammad Dakin Gari, sauran kuma jami'an tsaro ne na yan banga.
Su suka shiga station kawai suka engage da DPO na ada vigilante zaban.
Yanzu kamar mutane da suka kashe a wurin.
Mutane 8.
Okay, 8. Okay.
Police guda 3 da ada vigilante.
So amma yanzu kamar wani hali wurin yake yanzu.
Eh to yanzu eh ne we have to when we send reinforcement of other security against the police tactical team namu muka aka zuwa wajen.
Tene dai ita ma gwamnatin jihar Niger tai Allah wadai da wannan aika aika. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk da yake ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba su da cikakken bayanin abinda ya faru a garin na Nasko, amma gwamnati na gudanar da bincike akan lamarin.
Domin idan irin wayannan yan ta'addan sun shiga ƙauye ko gari kamar irin abin da mutane suna watsewa, saboda haka ba za ka san waye ne ya gudu ba koko waye ne ya samu rauni ko na ba. So idan nan zuwa gobe na tabbata duk wanda ya bi wani wuri ma ya je wani wuri ya dawo.
Masu nazari akan sha'anin tsaro dai na hasashen cewa wannan tamkar wata ramuwar gayya ce yan bindigar suka kai bisa la'akari da yadda jami'an tsaron suka fatattaki yan ta'addan tare da kashe ɗaruruwansu a cikin yan makonni 2 da suka gabata a jihar Niger. Mustapha Nasir Bakari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.